بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 4 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 1 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 117 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da karantawa da tafarki da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da al'amuransa malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim dubi da wannan aiki da yayi da kuma kasancewa yayi wannan aiki alhalin yana kasar Makka inda yaje aikin haji nesa da kayan aikin sa da tafansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba Ibn al-Qayyim yana mana bayanai akan rajjahantar da cewa lallai aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi shine kirani tare da ainihin wato hadaya da ya shigo da ita wanda ya koro tun daga Madina zamu tashi akan inda yace wa tarjihun 15 ga kuma fuska ta 15 daga cikin fuskokin da ke rajjahantar da cewa aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kirani wa huwa annahu qad sabata annal tamattu'a afdalu min al-ifradi liwujuhin kathira yace wannan shine cewa ya tabbata a ilmance cewa aikin hajjin tamattu'i yafi ifradi falala ta fuskoki da yawa minha daga cikin fuskokin annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amarahum bi fasxi alhajj ilayhi saboda annabi alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbai wadanda basu koro hadaya ba cewa su warware haramarsu ta ifradi sumai da shi zuwa tamattu'i wa muhalun an yanqulahum min al-fadili ila al-mafduli kuma abu ne da ba zai yiwu ba a ce ya cire su daga abin da ke da falala zuwa ga abin da ba shi da falala ma'ana in ka ce ifradi ya fi tamattu'i to cewa da yayi su bar ifradi su koma tamattu'i to kuma ya ce ne su bar abin da ya fi falala su kuma wanda ke kasa da shi a wajen falala to wannan kuma ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawarsa to kenan haka yana yana nuni izuwa ga cewa lallai abinda aka ce su koma su yi yafi wanda aka ce su bari falala wa minha daga cikin fuskokin kuma annahu ta'assafa ala kaunihi lam yaf'alhu biqaulihi shi kanshi annabi alaihi salatu wassalam ya nuna damuwarsa ya ji takaicin kasancewa shi ma ba tamattu'i yake ba da yace la wastaqbaltu min amri mastadbartu da a ce na ga gaba gare ni ko na san al'amarin gaba gare ni yadda na san al'amarin baya gare ni lama suqtul hadaya da ban taho da hadaya ba wala ja'altuha umratan kuma da ban taho da hadaya ba ni ma da na warware aikin haji na mai da shi tamattu'i wa minha daga cikin fuskokin annahu amara bihi kullu man lam yusqil hadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wani wanda bai koro hadaya ba cewa lallai ya canza aikin hajjin sa zuwa tamattu'i wa minha daga ciki akwai annal hajj alladhi istaqarra alaihi fi'luhu wa fi'lu ashabihi alqiranu liman saqal hadiya cewa aikin hajjin da aka tabbata akai manzon Allah yayi sha aikace sahabbai suka yi aikace shine kirani ga wanda ya koro hadaya wattamattu'a liman lam yasqil hadiya sannan tamattu'i ga wanda bai koro hadaya ba liwujuhin kaseeratin ghairi hadhihi saboda fuskoki da yawa banda waɗannan da aka ambata guda 15 wal mutamatti'u idza saqal hadiya shi ko mai aikin hajjin tamattu'i idan ya koro hadaya fa huwa afdalu min mutamatti'in ishtarahu min makka ya fi falala fiye da mutumin da yake ainihin wato shi ya zo ya sai hadayan ne a makka bal fi ahadil qawlaini yace a ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ma la hadaya illa ma jama'a fihi bainal hilli wal harami babu hadaya sai wadda aka hada tsakankanin kasancewarta a cikin hillu da kuma kasancewarta a cikin harami ma'ana ya zama an shigo da ita haramin ne bayan da tana cikin hillu fa idza sabata hadha yace to in wannan ya tabbata فالقارن السائق افضل من متمتئ لم يسق لكنن مي قراني wanda ya koro hadaya to yafi falala fiye da mai tamattu'i wanda bai koro ba wa min mutamatti'in saqal hadaya kuma yafi falala fiye da mai tamattu'i wanda ya koro hadaya da annahu qad saqa min hini ahrama saboda shi mai qirani ya koro hadaya tun daga sanda ya dau harama a wajen harami wal mutamatti'u innama yasuqul hadiya min adnal hilli shi ko mai tamattu'i yakan iya koro hadaya ne kawai daga wuri mafi kusa da harami fa kaifa yuj'alu mufridun lam yasuq hadayan to taya za a yi a ce ma a sanya mai ainihin wato ifradi wanda bai koro hadaya ba افضل من متمتع ساقه من ادنى الحل في يد متمتع ده يكورو هدايا daga wajen hillu ba zai yu ba fa kaifa idza ja'ala idza ju'ila afdalu min qarin saqahu min almiqat to ina kuma ga idan aka ce an mai da shi ya zama watin ya fi falala fi yad me kirani wanda ya koro hadaya daga miqati wa hadha bihamdillahi wadih yace wannan abu ne a bayyane amma bana jin ya bayyana gare mu ko ba haka ba yana kokarin mufadala ne tsakanin nau'o'in aikin hajji to sai ya tabbatar da cewa dai shi wanda yayi ifradi to yana kasa gaba daya to ya rage yanzu wanda suka yi da mai kirani da mai tamattu'i to mai kirani shine wanda ya koro hadaya tun daga miqati ya sako haramin sa tun daga miqati kuma ba zai warware ba har sai yayi ayyukan da ake ranar 10 ga wata mu kiyaye wannan shine mai kirani mai tamattu'i kuma iri biyu ko dai mutumin da ya dauko harama daga miqati ya taho ba shi da hadaya sai da yazo makka sannan ya sai hadaya a cikin harami kuma ya warware ihramin sa bayan ya gama umra ya sake sanya ihramin sa ranar 8 ga wata yaje sauran ayyuka wannan shine mai tamattu'i alladhi lam yasuqul hadiya to akwai kuma mai tamattu'i wanda zai dauko harama daga miqatin sa bai da dabba amma in yazo kafin shiga garin makka sai ya sai dabba sai ya shiga da ita ko mun gane kaga shi ma ya koro hadaya amma koro wasa ta bambanta da korowar mai kirani shi daman tamattu'i ya dauko kuma sai da yazo bakin kasuwannin da ake yi galibi a bakin haramin sai ya sai hadaya ana ko kuma yana shiga makka sai ya sai hadaya tun kafin ya cire haramin sa to shine sai shi ibnu qayyim anan yake cewa wanda ya koro hadaya daga miqati yake kirani to yafi dukkanin sauran falala saboda aikin koro hadayan karin wani abu ne a cikin manasiku wanda ya sai hadaya a bakin harami mai tamattu'i shike biye da wancan a falala sai kuma wanda bai siya ba sai da ya shigo makka shi kuma shike biye da wancan a falala tilqa'iyan kuma wanda bai ambata ba shine wanda kuma bai yanka ba sai dai ya azumi salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatu kaga shi kuma shike biye da wadannan kamar yanzu ya raba aikin hajjin kala biyar kenan ko mai kirani mai tamattu'in da ya sai hadaya a bakin harami mai tamattu'in da ya sai hadaya a cikin harami mai tamattu'in da yayi azumi sai mai ifradi shine cewa hadha wadihun bihamdillah inji ibn al-qayyim amma zaka ga ba irin da yake tsammani bane saboda shi kokarin ta caji ne sosai ina fata mun gane wannan to amma wannan maganar da ya fada malamai basallama mai ita take haka ba yanda yayin wannan jeren giyar malamai basallama mushi ta take ba shi ya dauki wajihin manzon Allah aikin hajin da ya aikata to babu shakka akan mai falala ne kuma Allah ba zai bari manzon shi yayi abin da ba shine mai falala ba saura kuma su yi wanda ya falala Allah yana zaba manzon shi komai mafi kyau ne da iyalan shi da ƴaƴan shi da irin tunaninsa da irin abincinsa da littafinsa da sahabbansa da al'ummarsa da irin ayyukan da Allah ya daura masa yayi hatta halittarsa duka ta fita kowa komai nashi ya fana kowa ko to ba zai yi a ce aikin hajjin da annabi yayi kuma na wani ya fi shi wajihin da ya kallake da aka sai ya daura aikin haji kirani mai hadaya sai ya daura shi akan kimma wanne yake biye da shi to sai kuma ya biyo da wanda ya sai hadaya a waje saboda ganin ƙarin wahalar da ya sha daga nan kuma sai wanda ya sai hadaya a cikin harami wanda wannan kuma na uku a bisa ta hakiki shine mafi kyau saboda asalin mabda'in ba shine shan wahala ba shan wahala ba shine ma'aunin kan aiki ba musamman saboda shi wannan kiranin da manzo Allah yayi mun ji ya ambata cewa shi kanshi annabi yayi buri da fatan ina ma da shi ya samu yayi kawai shi kirani yana zama wato sarƙaƙiya ne ga mutumin da ya riga ya koro hadaya babu shakka akwai falalar koro hadaya amma in ba dan wannan sarƙaƙiyar ba saboda mabda'ina addararu yuzal cutarwa da kunci ana kore shi a cikin addini akwai al-kulliyatul khams wanda ake gina ka'idojin fiqh akan su daga ciki akwai al-umuru bi maqasidiha addararu yuzal sannan daru'ul mafasid muqaddami ala jami'il masalih da sauran su karanta littafin ainihin al-ashbahu wan nadha'ir na al-imamu as-suyuti ya tattauna dalla-dalla akan su to daga ciki ka'ida addararu yuzal da sauran irin su al-yaqinu la yadulu bishakk to wannan ka'ida ta addararu yuzal ita ce annan akai aiki da ita aka cirewa mutane kuncin da za su shiga na sanya ihrami tsawon kwanakin da za su yi tsakanin su tsakanin shigowar su maka zuwa ranar 10 ga wata da kuma kunci na kiwon ita kanta hadaya na fata mun gane da aka saukin aje a siya a ainihin yi bukata a lokacin da ake so ai bukatar zamu ji wasu karakaran bayani insha Allah daga Malam Muhammad Nasiruddin Albani a takeice kafu Malam Albani Muhammad Nasiruddin al-Imam Ahmad ibn Hanbal arwaito cewa shi ma ya tafi akan afdaliyya ta tamattu'i sai istisna'i yace ga wanda bai koro hadaya ba wanda wannan kuma shine asalin tahqiqi na mas'ala shi kuma Ibn Hazm ma cewa yi tamattu'i shine wajibi akan kowa sai wanda ya koro hadaya haka ya fada a cikin hajjatul wada'i nashi bari mu ji kadan daga cikin maganganun da Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya fada a cikin wannan dan karamin littafi nashi mai albarka gashi hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha anhu Jabir ibn Abdullah wannan kamar kace dan uwa ne ga littafin sifatus salah yanda sifatus salah yake sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha wannan kuma hajjatul nabi kama rawaha anhu Jabir ibn Abdullah asalin riwayar Jabiru ta cikin sahih Muslim da sauran littafai ita ce Albani ya dogara akan ta ya tattara hanyoyinta a mafi yawan littafan sunna ya tattara a wuri guda to a cikin wannan muqaddimar da yayi wannan bugun an yi shi a 1985 a shekarar hijira 1405 wanda suka buga shi sune al-Maktabul Islami ta Malam Zuhair Ash-Shawish a kasar ainihin wato Beirut kenan ko da Dimashku to gashi a cikin muqaddima a shafi na 10 yace saniyan nansahu likulli man arada al-hajja an yadrusa manasik al-hajji ala dawil kitabi was sunna yace muna yi wa duk wanda yake nufata tafiya aikin haji nasiha jan kunne akan ya tsaya ya karanci ka'idoji na aikin haji a bisa hasken sunna da hasken alqur'ani qabla an yubashira a'mal al-hajji dan tun kafin ya fuskanci aikin hajin liyakuna tamman maqbulan inda Allah tabaaraka wa ta'ala dan aikin hajin nashi ya zama cikakke kuma abun karba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Yayi wasu maganganu da dama masu tsayi akai, kafin nan yace wa inna ma qultu ala dawil kitabi was sunna li anna al malasika qad waqa'a fiha min al khilaf ma al asafi ma waqa'a fi sa'ir al ibadati min dhalika masalan. Yace ina cewa ne kai koyi ilimin a bisa hasken qur'ani da sunna, saboda abun bakin ciki sabani ya auku akan aikin haji kamar da ya auku akan sauran ibadoji, sallah, azumi, zakka da ainihin wato gado da saki da ciniki da aure da duk sauran ibadoji da mu'amaloli, zaka ga sabani yayi yawa a cikin su a maganganun malamai. Yace min zalika masalan, daga ciki akwai halil afdalu an yanwiya fi hajjatihi tamattu'a am al-qiran am al-ifrad. Me yafi falala, shin mutun yayi nufin tamattu'i ko kirani ko ifradi? Ala salasati madhahiba, ko wace fatawa a cikin nan akwai masu goyon bayanta, wasu ce tamattu'i, wasu ce kirani, wasu kuma ifradi. Walladhina rahu min dhalika innama huwa tamattu'u faqat, yace amma Musa Albani abinda muke gani kadai shine ayi tamattu'i, kama huwa madhhabul imami ahmada wa ghairi, kama yadda shine madhhabin imamu ahmad da wanin sa. Bal zahaba ba'dul ulama il muhaqqiqina ila wujubihi idza lam yasuq ma'ahu al hadiya, wasu malaman ma sun tafi akan cewa wajibi ne matakar bai taho da hadaya ba. Minhum ibn Hazm wa ibn al Qayyim tab'a ibn Abbas wa ghairihi min as salaf, an samu wanda suka faɗi wannan magana akwai Ibn Hazm da Ibn al Qayyim, zamu zo mu karanta a gaba insha Allah, sai kamar da suka bi magana Ibn Abbas da sauran wasu daga cikin magabata. Wa tajidu tafsila dhalika هذا القول تفصيل القول في ذا تفصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما. ذاك سمو بياني دلا دلا اكن هكا اتكن زاد المعاد ونن نامو كنن دا اينهم محلى تا ابن حزم دا وسنس. ولست اريد الان الخوض في هذه المسألة بتفصيل, يتي با انا سوني انكوسا اتكن ونن مسألة دن يم مغانا دلا دلا با. Wa inna ma uridu an adhkura bi kal an udhakkira bi kalimatin qasiratin tanfa'u insha Allah ta'ala man kana mukhlisan wa ghayatuhu ittiba'ul haqq. Ina so ne in tuna mana wata magana za ta taimaki duk wanda yake da ikhlasi, wanda kuma gaskiya kawai yake nema. Wa laysa taqlidal aba'i aw al madhahibi, ba wanda yake so ya bi iyayen shi ko ya bi mazhabar garin su ba. Fa aqulu, sai in ce la shakka anna al hajj kana fi awwal istinafihi sallallahu alaihi wasallam iyahu ja'idan bi anwa'ihi thalathatil mutaqaddima, babu shakka akan cewa a farkon sanda manzon Allah yayi niyya aikin hajji ya kamo hanya, to a lokacin aikin hajjin ya halasta da irin waɗannan surori guda uku, qirani, tamattu'i da ifradi. Wa kadhalika kana ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, kuma a haka sahabbai suka taho. Minhumul mutamatti' wa minhumul qarin wa minhumul mufrid, wani tamattu'i yake yi, wani qirani, wani kuma ifradi. Li'annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama khayyarahum fi dhalika kama fi hadith Aisha radiyallahu anha, saboda manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya ba su za'i game da haka, kamar yadda yake a cikin hadisin Aisha take cewa kharajna ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa qala man arada minkum an yuhilla bi hajjin wa umratin falyaf'al wa man arada an yuhilla bi hajjin falyuhil wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhil. Alhaditha rawahu Muslim. Tace mun fita tare da manzon Allah, sai ya ce wanda yake so ya hada aikin haji da umara kirani kenan, to yayi haka. Wanda yake so ya aikin haji kadai ifradi kenan, to shi ma yayi. Wanda yake so yayi umara, ma'ana tamattu'i kenan ko, to shi ma yayi. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi. Wa kana hadha takhayyuru fi awwal ihramihim inda shajara, wannan shine farkon al'amarin da ake akai sanda suka yi ihrami a wurin bishiyan nan ta Zulhulaifa, kama fi riwayati Ahmada, kama yadda Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad Mujalladi na 6 shafi na 245. Walakin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yastamir ala hadha takhayyur, sai dai manzo Allah bai ci gaba akan wannan ba. Bal naqalahum ila ma huwa afdalu min at-tamattu, huwa at-tamattu, sai ya canza musu zuwa ga abin da yafi falala shine tamattu'i. Duna an ya'zima bidhalika alaihim aw ya'murahum bihi wa dhalika fi munasabatin shatta fi tariqihim ila makka, ba tare da ainihin farko ya zama cewa ya tirsasa musu ko ya ce dole ba a hanyar makka. Fa min dhalika hina ma wasalu ila sarifin wa huwa mawdi'un qaribun min at-tan'im, daga cikin wuraren da ya musu wannan magana da aka zo sarif, wani waje kusa da Tana'im, wa huwa min Makkata ala nahwi asharata amyalin, wanda kaman mil 10 ne hanyar Madina daga Makka. Faqalat Aisha fi riwayatin anha, Aisha take cewa fa nazalna sarifa, qalat fa kharaja ila ashabi fa qala man lam yakum minkum ahada fa ahabba an yaj'alaha umratan fa yaf'al. Yace to jama'a, wanda daga cikin ku bai da hadaya, in ya so ya canza ta zuwa umara, wa man kana ma'ahu hadiyun fala, wanda ko ke da hadaya haka ba zai yi gare shi ba. Qalat tace fal akhidhu biha wat tariku laha min ashabi, wani ya ji wannan shawarar ya mai da ta umara, wani kuma bai ji ba. Mimman lam yakun ma'ahu hadiyun, amma masu hadaya ne suka yi wannan aikin. Al haditha muttafaqun alayhi wa ziyadatu li muslimin, qarin mimman lam yakun ma'ahu hadiyun na muslimi. Wa min zalika, yana mana tarihin wato tabawurat da suka maida abin ya zama shine wajibi kenan daga baya. Kaga yanzu ya ba su zabi, ana nan da aka kara gaba, lamma wasala sallallahu alaihi wasallam ila dhitwa, da aka zo dhitwa, wa huwa mawdi'un qaribun min makka, wanda kusa ne da makka. Wa bata biha, anan aka kwana. Falamma sallas subha qala lahu, da aka yi sallar asuba sai ya ce da su, man sha'a an yaj'alaha umratan falyaj'alha umra, ya jama'a wanda ke so ya maida aikin haji shi tamattu'i, ya maida shi tamattu'i. Akhrajahu shaykhani min hadith ibn Abbas, haka Bukhari da Muslim suka fitar da shi a hadisin Ibn Abbas. Walakin na ra'aynahu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama lamma dakhala Makkata wa tafa huwa wa ashabuhu tawaf al-qudumi lam yad'ahum ala al-hukm as-sabiq wa huwa al-afdaliyya. To ana nan kuma kaji a karo na farko ya ba su zabi, a karo na biyu ya ce musu kaza yafi, a karo na uku ya ƙara maimaita musu wannan kazan yafi. Amma da aka shiga Makka yayi dawa shi da sahabban shi, to bai bar su akan fifiko ba, bal naqalahum ila hukmin jadidin wa huwa al-wuju, sai ba su umarni sabo akan a canza aikin haji a maida shi tamattu'i ga duk wanda bai da hadaya, yanzu ba a matsayin zabi ba, a matsayin umarni na wajibi. Fa innahu amara man kana lam yasuqul hadiya minhum an yafsakha al-hajja ila umratin wa yatahallal. Saboda anan yayi umarni ne, yace duk wanda bai da hadaya, lalle lalle yanzu ba zabi bane, ya canza aikin hajin shi zuwa tamattu'i. Fa qalat Aisha radiyallahu anha, sai Aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nara illa annahu al-hajj, tace mun fita tare da manzon Allah ba ma ganin komai sai cewa aikin haji za a yi. Falamma qadimna makkata tatawwafna bil bait, da muka je muka yi dawafi, fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun saqal hadiya an yuhilla, manzo Allah ya ce duk wanda bai da hadaya lalle ya warware harmashi. Qalat tace fa halla man lam yakun saqal hadiya, duk wanda bai da hadaya ya warware. Wa nisa'uhu lam yasuquna al hadiya, matan shi na cikin wanda basu koro hadaya ba, fa ahalalna, sai suka warware harmasu gaba daya suka koma umra. Wal hadi al haditha muttafaqun alayhi wa an ibn abbas nahwuhu bi lafzi fa amarahum an yaj'aluha umratan, manzon Allah yace lalle a maida ita umra. Fata'azama dhalika indahum, sai al'amarin ya musu girma saboda basu saba da irin wannan ba, a jahiliya suna kyamar aikin haji tamattu'i. Fa qalu ya rasulullah ayyul hilli, ya manzon Allah alayhi salatu wassalam, wani irin warwarewa kake nufi? Qala yace al hillu kulluhu, zaka kanta da al hillu da zama mubtada kenan, kulluhu ko kuma khabaru li mubtada'in mahzuf, ko kuma al hilla kulluhu ay tahallalu al hilla kulluhu kenan. Muttafaqun alayhi wa fi hadith Jabir nahwahu, ya zo a hadisin Jabir irin wannan, wa awdaha minhu, ya ma fi wannan fitowa karara, kama ya ati faqaratas salisata ashara ila al-khamisa wal arba'ina, a can cikin littafin kenan zai ji can ya bayyana a cikin gaba ta 33 da 3 zuwa har gaba ta 45 idan kuma cikin littafin. Qult ni Albani Nasiruddin Muhammad Nasiruddin sai nace, faman ta'ammala hadhihi al-ahadith as-sahihata tabayyana lahu bayanan la yashubuhu raybun anna at-takhyira al-warida fiha inma kana minhu sallallahu alaihi wasallam li'idadin nufusi wa tahayyatiha litaqabbali hukmin jadidin qad yas'ubu walau ala al-ba'di taqabbuluhu bi suhulatin li awwalin wahala. Idan ka kalli wannan da kyau zaka fahimci cewa waɗannan hadisai suna nuni ne zuwa ga bi a hankali wajen canza wani hukunci da aka riga aka saba da shi, don kada a cire shi haka lokaci guda ta yi wasu su kasa yadda da hukuncin, su samu kansu a cikin ɗimuwa wajen karɓa. Duk da haka kaga sai da suka yi ta ja'inja, kamar dai faru game da al'amarin giya. Musulunci yana da nufin ya haramta giya gaba ɗaya, amma saboda yadda giya ta riga ta shiga cikin tunanin Larabawa ta zame musu al'ada, sai Allah ya ɗauki salo na irin wannan tadarruj ɗin wajen haramta ta. Farko aka ce tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan, kuna samun maye da kuma arziki mai kyau. Kaga da zaran an ishara zuwa ga maye tambele, to mai hankali zai fara baya-baya. Akan ana nan aka zo aka ce ainihin wato yasalunaka al khamri wal misr fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas, kace akwai zinubi da yawa da kuma amfani ga mutane. Wa ismuhuma khairun akbaru min naf'ihima, abinda ke cikin sunan zinubi yafi amfanin su. Daga nan wasu suka fara jan jiki. To sai zaman randa aka zo aka ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan fajtanibuhu, ku nesa da shi. Sai zama kowa yanzu zuciyar shi tana shirye ta karba, dama suna tawakkuin haka. Me zai gwada maka suna tawakkui? Shine mahaifin Anas da shi yayi shahada kuda cewa ana labarin fa mutumin nan yana shirin haramta giya, shi kuwa Allah ya raba shi da rayuwa inda babu giya. Da aka yi je fada cikin kogi ya kashe kanshi, Allah shi kifta. Ina fata mun fahimci wannan. Da aka randa aka ce an haramta giya, Anas ya ce haka garin Madina ya dinga warin giya da ake zubarwa. Sai da aka jika gaba ɗaya garin da giya da ake fasa tulunansu, aka cika kwatan garin. Wasu ma sun taho sun yi safara, sun shigo da ƙasar waje daga Sham, a bakin gari aka tare su aka ce musu wannan ai an haramta. Nan suka dinga fasa tulunan, arzikin su ne da jarinsu suka saka suka je suka siyo, don su ci riba. To irin wannan shine manzo Allah ya musu anan, ya bi da su a hankali don su fahimta. Sai kuma Allah ya taimake su sai suka fahimta din. Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, amma daga ƙarke suka gane cewa lallai watin al'amarin ga yadda yake. Kuma umarnin na wajibi ne, kamar yadda ainihin Malam Albani ya tattauna a nan, umarni wajibi ne, baya ɗaukan ta'awili sai inda dalili. Sai mu tsallaka inda ya ce wa khulasatul qawli anna ala kulli man arada al-hajja an yulabbi inda ihramihi bil umra. A taƙaice, wanda duk ya nufin aikin haji, sanda zai ɗauki harama, to ya ce labbaika allahumma umrata summa yatahallalu minha ba'da faraghihi min as-sa'i baina safa wal marwa bi qasti sha'ri. Sannan sai ya gama wannan umara, bayan yayi dawafi yayi ainihin sa'i, sannan yayi aski. Wa fil yawmi ath-thamin min dhil-hijja yuhrimu bil-hajj, a ranar 8 ga wata kuma ranar tarwiya sai ya ƙara sabon ihrami, yace labbaika allahumma hajjan faman kana labba bil-qirani, wanda ya riga ya dauko kirani daga gida, au al-hajja al-mufrida, ko kuma yazo da hajji na ifradi, fa alayhi an yufsikha dhalika bil-umrati ita'atan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne akan shi ya canza ya koma da shi umra saboda da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahu azza wa jalla yaqulu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa 'ala al-mutamatti'i ba'da dhalika an yuqaddima hadiyan yawm an-nahari, wanda yake tamattu'i bayan nan sai ya bada hadaya ranar sallah, aw fi ayyami at-tashriqi, ko ya yanka ta 11 ko 12 ko 13 ga wata. Wa huwa min tamamin nusuk, cikon ibada ne. Wa huwa damu shukranin wa laysa damu jabranin, jini ne na godiya ga Allah, ba jini ne na gyaran aikin hajjin ba. Dan su suna cewa ne da a jahiliya wanda ya tamattu'i to yayi katobara, a ce ya warware haramar shi har yana tare da matar shi a cikin harami a lokacin ayyukan hajji, to dole sai yayi gyaran aikin hajjin shi, yayi mishi dauri, shine damu jabran. To ba haka bane a sunna. Wa huwa kama qala ibnul qayyim bi manzilatil udhiya lil muqim, yace yana matsayin wato abin da naman layya ne ko dabban layya ga ainihin wato wanda yake zaune a gida, kamar da wanda yake zaune a gida zai layya, shi kuma wanda yake aikin haji shi kuma sai hadaya. Wa huwa min afdalil a'mali, yayin da kuma yake wannan zubar da jinin a rana na daga cikin ayyuka mafi falala da Allah yake so yi. Faqad jaa min turqin annabi sallallahu alaihi wasallama su'ila ayyal a'mali afdalu, an tambayi manzon Allah game da aikin haji aka ce wani irin aikin haji yafi kyau. Faqala al-hajju was-sajju, yace ana son ya zama aikin haji wanda akwai al-hajju, karfafa murya, ƙara murya wajen labbaik Allahumma, ya zama an ruruta garin musulmai da labbaik Allahumma a cikin harami kenan, sauran garuruwa kuma a ruruta su da kabarbari na ranar aikin haji, ranar hajjul akbar da kuma sauran kwanakin. Ana so a ji ko ina ya rude da kabbara da kuma can Makka mashayir nan su rude da talbiya. Sannan sai kuma wasajju, me asajj? Zubar da jini na hadaya da zubar da jini na ainihin wato layya. Waɗannan ibadu guda biyu a ranar aikin haji ga ma'aikata aikin haji da kuma layya kenan ga mazauna gida, sun fi komai falala a wurin Allah. In kana gida ka yi layya kuma ka wuni, ka sake wuni, ka sake wuni, ka sake wuni, kana kabbara. In kana aikin haji ka yi hadaya sannan ka wuni, ka sake wuni, ka sake wuni, ka sake wuni, kana talbiya, kana kabbara. Ina fata mun gane. To Allah ya fusan duka irin wannan. Wannan hadisi malam yace Usama ibn Khuzaimah wal Hakim wal Zahabi wa hasanahu al Mundhiri, duk waɗannan malamai sun tabbatar da hadisin. Wal ajju raf'u as-sauti bitalbiya wa sajju iraqatu damil hadi, kamar da muka fasara. Wa alayhi an ya'kula min hadi, yana da kyau mutun ya ci daga hadaya, kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar da manzon Allah ya aikata haka. Alama ya ati bayanuhu faqrata 90, kamar da za a ji ainihin gaba ta 90. Wa liqaulihi azza wa jalla fima yuzbahu min al-hadi fi mina, saboda kuma abinda Allah ya faɗa game da abinda ake yankawa na hadaya a Mina, yace fakulu minha, kuci daga nama. Wa atimul ba'is al-faqir, sannan ku ciyar da mabukaci, al-ba'is wanda ke cikin kunci, al-faqir wanda yake mabukaci, a cikin suratul hajj. Waɗannan su ne ɗan bayanan da muka so mu ƙara a nan, waɗanda sai ka samu wannan littafi sai ka bi shi dalla-dalla ka ji ƙare-ƙaren bayanai waɗanda ba waɗannan ba insha Allah. Sai malam Muhammad ainihin ibnu Abi Bakar az-Zura'i ibnu Qayyim al-Jawziyya yace fasdun, ga wata gaba. Na'am. Na'am. Ibayanin yana kan hanya haka, amma ba cewa ba wanda zai ƙara yin waɗancan ba, musamman shi kirani ba zai yi a ce ba wanda zai ƙara yin shi. Saboda nassin Qur'ani ya ba da hukunci akan koro hadaya, kuma akwai falalar haka, to wanda yayi wannan koro hadayar lazimi shine yayi kirani. Duk malaman da suka yi wannan maganganun daga shi kanshi Albani da Ibn al-Qayyim da nan cikin littafin Zadul Ma'ad da Imam Ahmad suka ce tamattu'i yana ga wanda bai koro hadaya bane, inda suka bambanta, wasu suka ce wajibi gare shi, su ne su Albani da su Ibn al-Qayyim da Ibn Hazm, wanda wannan shine wajihi mafi karfi. Wasu kuma suke ganin afdaliya ne, kamar shi Imam Ahmad da wasu malamai wanda ba shi ba, ka fahimta, inda suka bambanta kenan kawai. Amma mai hadaya, wanda ya koro hadaya daga cikin harami, to ya zai yi tamattu'i shi? In yi tamattu'i ya saba wa nassin Alkur'ani, kuma ya saba wa aikin da manzon Allah ya yi a aikace, domin da zai yi mai hadaya ya tamattu'i da shi manzon Allah ya yi. Kenan in za a ce ga aikin hajjin da aka soke, to shi ne ifradi, shi ma ba sokewa ba ne gaba ɗaya, sokewa ne a cikin wuso, a cikin yalwan lokaci. Amma wanda ya zo cikin ƙuncin lokaci shi ne an riga an fitan Mina ranar tarwiya, to wannan shi zai iya yin ifradi, shi ne ba zai tsaya yin umara ba, zai wuce ne kawai mashair. To kaga in ya wuce mashair, shi nashi ba kirani ba ne, ba tamattu'i ba ne. Dan dawa ma'anan ifradi ya zama da kaje Makka
tawaful qudumi kawai zaka yi na gaisuwar shigowa maka kamar yadda ake tahiyatul masjidi kawai sai ka fita ka kama hanya ka wuce mashayir kana talbiya haka suke su kuma agunsa ada falalan wannan shine mene shine kowanne ibada ai mata tafiyar ta takanasta Kano daban takanasta Kano ai mata daban to abinda kuma zai hana a karbi wajihin kai fahimta ga alisani saboda an samu a zamanin salaf da sahabbai da tabi'ai sun ci gaba da yin irin wannan din sun ci gaba da yin irin wannan duk da an samu inkari daga wasu sahabbai yan uwansu wanda yake nuna kenan akwai sabani to sabanin sananne ne baka iya ka kautar da shi ko ka ce kawai ai a daina yi gaba daya kamar da su malaman duk baka suka ce ba sai dai a faɗi afdariya ko wajabci ko abin da yafi dacewa ko abin da yafi inganci ko a ce ga ta hakiki amma baka iya kore ka ce babu wannan magana saboda akwai ta birjik a cikin littafai amma khulasa ta shine ta hakikin mas'ala aikin hajji na tamattu'i kamar da Malam Albani fara'a nan shine wajibi akan musulmi dan shine manzo Allah ya sa wa hannu amma baya ga shi wani zaka iya yin wani mutum zai iya yin wani aikin hajjin daban gurgurdan kuncin da ya samu kanshi idan ya samu kanshi a cikin kuncin koro hadaya to wannan ya samu kanshi a kuncin dole yayi kirani saboda nassin alqur'ani da kuma aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu kanshi a cikin kuncin makara izuwa ga isa wajen wanda galibi mutane ne ba su samu wannan kuncin yawanci ba cika samu wannan kuncin ba ko jirgin yawo ne saboda akan rufe airport din kafin lokacin da za a shiga cikin wannan kuncin ta yi sai dai ma'aikata aikin hajji na cikin gida da suke ce mahujajud dakhil ko kuma masu shigowa daga makwabtan kasashe Yemen da Kuwait da Dubai wanda suke zuwa da ababen hawan da ba jirgin sama ba kaga su mota ne suna iya shigowa ko yaushe wasu ma da kafa suke zuwa to hala su har yanzu suna iya samun kansu a cikin kuncin makara ka zo ranar 9 ga wata mutane sun riga sun fita ta yi ma har azhar ta yi an fara wukuf to da ka shigo kawai sai ka wuce Arafa sai ka wuce Arafa kai tsaye ka tarar da mutane a can to waɗannan su suna iya yin ifradi ko tamattu'i ko kirani ya rage tambaya akan to idan hajjatul islami ce sai mutum ya zo yayi kirani ko yayi ifradi shin ta sauke mishi farlancin aikin haji ko ba ta sauke mishi zai tamattu'i magana mafi inganci shine ta sauke mishi amma bai yi abu mafi falala ba kamar yadda idan ka zo kai sallar azhar ka riski ruku'u na ƙarshe ka karasa shin kai azhar ko baka yi ba ka samu jami'i ko baka samu ba amma baka kai wanda aka fara da shi ba kuma saboda manzo Allah ya ce alhajju arafa kuma duk wanda ya tsaya arafa koda ya samu wasu tasgaro a sauran ayyukan aikin hajjin shi yayi to waɗannan dai sune bayanai dalla-dalla suna nan a cikin littattafai irin nan zamu ji wasu saura kuma akwai wasu littattafai irin littafin abin nan manasik kamar na shi Ibn Taymiyyah din a cikin fatawa kamar littafin Ibnul Qayyim a cikin watin Hajjatul Wada'i kamar na Muhibbuddin at-Tabari da muka ishara akan shi a nan a baya kamar littafin Mughni na Ibn Qudamah al-Maqdisi haka littattafai da dama ga sanan burjik littafin Imam an-Nawawi Majmu'u Sharhul Muhadhdhab da Sharhin Sahih Muslim Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ga sanan dai sai iya abinda hannunka yake akai duk in ka je zaka karanta wannan sabanin shi sa Malam Albani ma fatahi ne Allah ya mishi kaje ya iya ya yassare mishi fadan wannan magana cikin sauki haka da kuma kasancewar shi mutum ne wanda yake mai tsayawa akan nasi zahiri ne shi game da nasi amma an ba haka ban kai ta kallon bugar da ake yanzu kaga Ibn Qayyim anan kamar ya goyi bayan cewa kirani ke kan gaba ko to zaka ji kuma a gaba zai sake kuma yace kuma tamattu'i yafi kamar da kaji Albani ya bada labari anan na'am wanda ya ifradi in ya samu zai in bai samu babu kuma ya kai shi in yana da hade da tafi da daga nan yes kware ko ya halasta amma khilaful aulani in kana da hade da zaka tafi da daga nan Zaria ko Kaduna ko Kano ka biya mata kudin jirgi da komai ya halasta amma dan me zaka baka wannan wahala bayan ba shine kuma aula ba yace fasdun wa amma qawlu man qala innahu hajja mutamatti'an tamattu'an halla fihi min ihramihi
ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي فعذره ما تقدم من حديث معاوية ولن دكوسك شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم يتمتعين وان يتحلل لك تمتعين سأن نن يساك روكان حرم ران التروية ودن نن سك شيء يا أينهي إرن حكا bayan kasancewar ya shigo da hadaya to uzurin wanda suke wannan kuskuren shine hadisin Muawiya da ya gabata annahu qassara ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin fil ashr cewa sayyidina Muawiya da yace yayiwa manzon Allah aski yayi manzon Allah aski na rage da wata ainihin wato aska a cikin goman farko na Zulhijja ma'ana kenan kaga a lokacin Umara sakina وفي لفظ وذلك في حجتي cewa kuma a shekarar da yakin haji ne to wanda ko zai yi aski a cikin goman farko kafin ranar 10 ga wata to alama ne akan yayi tamattu'i dan sai in tamattu'i kai sannan zaka yi sa'i haka yi aski idan ku kirani ne zaka yi dawafi ne ga dakin Ka'aba kawai sai ka jinkirta sa'i koda kai sa'in a lokacin ba zaka yi aski ba a lokacin dan indai kai aski to sai ka cire haramunka sai ce wa hadha mimma ankarahu an-nasu ala Muawiya wannan riwaya malamai sun yi inkarin ta ga Muawiya wa ghallatuhu fihi malamai suka ce akwai kuskure a cikin ta wa asabahu fihi ma asaba ibn umara fi qawlihi aka ce yayi kuskure irin kuskuren da Abdullahi dan Umar yayi da yace innahu i'tamara fi Rajab cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umara a Rajab mun ji wannan a baya ko fa inna sa'ira al-ahadithi as-sahihati al-mustafidati min al-wujuhi المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النهر إلا يوم النهر دومون كصوران حديثي دي سكزو ديوة تفسكوكي دي داما دكا ننسو سنحدا كان تبتد شوى منزالة صلى الله عليه وسلم بيووري إحرام سبسيران نقوم قوتا ولذلك أخبر عن نفسه بقوله دهك شي كانش منزال الله ده كانش يبار اللاباري أكان كانش يتي ولولا أن مئي الهدية la ahlaltu da badan ina da hadaya ba da na warware ihramina wa qawluhu da fadin sa da yake cewa inni suqtul hadaya wa qarantu fala uhillu hatta anhara lalle na koro hadaya shi yasa ne kirani da badan haka ba da ni ma na warware ainihin hadaya haramata yanzu ba zai yi na warware ba har sai na soke dabbata wa hadha khabarun an nafsi kaga wannan ba da labari ne manzo Allah ya game da kanshi fala yadkhuluhu alwahmu wala al-ghalat wannan ba da labari akan kanshi din bai yiwa a ce akwai kuskure a ciki ko kuma rafkanuwa bi khilafi khabari ghairihi anhu sabanin magana da wani ya ba da labari akan shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama la siyama khabaran yukhalifu ma akhbara bihi an-nafsi musamman ma wani ya ba da labarin da ya saba wa labarin da shi manzo Allah ya faɗa akan kanshi wa akhbara anhu bihi al-jammul ghafir kuma aka samu tarin mutane da dama su sun ba da labari akan haka أنه لم يؤخذ من شعره شيئا لم يأخذ من شعره شيئا شوى سم بأسك قومي أغاش شبا لا بتقصير ولا حلق بير جيبا بي سيسيبا بكمي أسكي قبائنا تلقبوا وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النهر كمي تبت أكن إحرام سا هري أسكي رانا قوم قوتا ولعل معاوية قصر عن رأسه في أمرتي al-ji'rana tayi Muawiya na bada labarin yau manzon Allah wannan askin ne a Umara ta ji'rana fa innahu kana hina idin kad aslama don manzon Allah sayyidina Muawiya ya riga ya musulunta wannan lokacin thumma nasiya to ya sai kuma ya manta da yazo bada labari fa zanna anna zalika kana fil ashr sai yazo ya dauka cewa abin ya faru ne a cikin goman farko na shekara aikin hajjin bankwana wannan kuma yana faruwa ga mutane ya zama waƙi'a ce ta faru da kai bayan tsawon lokaci sai ka manta shekara ko wata ko kwanan wata ko cikin wani lokaci ne wace ya ce yanzu wani da ya rasu shekara 16, 17, 20, 23 kana da alaka da shi ko wani abu da ya faru da kai kaman aure ko samun wata wani ci gaba a rayuwa ko ta ɗaukaka amma yanzu ba za ka yi ba da labarin keke da keke ba sai ka kana rawar baki game da shekaran ko kwanan wata dan haka wannan abu ne a dabi'ance yana faruwa kama na si ibn umara anna umarahu kanat kulluha fi dhil qa'adati kamar da Abdullahi da Umar ya manta cewa gaba ɗaya umrorin da manzon Allah yayi dukkanin su a cikin dhil qa'ada ne wa qala sai yace kanat ihdahunna fi rajabin abdullahi da umar yace ai daya daga cikin su a rajab ne wa qad kana ma'ahu fiha kuma fa da shi akai wannan umara wal wahmu ja'izun ala man siwar rasuli sallallahu alaihi wasallama rafkanuwa da bankaura abu ne da yake ya halasta ga duk wanda ba manzo Allah ba a ce yayi duk wani mutum zai iya samun rafkanuwa ko wani kuskure fa idza qama ad-dalilu alayhi sara wajiban idan aka samu dalili ya tabbatar da cewa wannan rafkanuwa ne to sai a ce dole ita ta faru dan dama abu ne mai yuwar faruwa to sai aka samu dalili akan cewa wannan zancen rafkanuwa ne to dole a tabbatar da rafkanuwa ne kada a ce a ai wani ne dan dama shi abu ne da zai yiwu a ce ya kuskure to yuwar kuma sai ga ta auku da dalili na karara sai a ce to tabbas wannan kuskure ne wa kad kila wasu kuma sun ce inna muawiyata la'allahu qasara ar-ra'si baqiyata ash-sha'rin lam yakun istawfahu al-hallaqu yawm an-nahari ta yu muawiya ya aske manzon Allah ragowar gashin da wato wanzan bai kwashe shi duka bane ranar sallah fa akhadahu muawiyatu ala al-marwa sai muawiya yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawafi a Marwa bayan ya gama dawafin yazo yana addu'a sai Muawiya yazo ya aske wannan ragowar gashin zakarahu Abu Muhammad ibn Hazm Ibn Hazm ya kawo wannan fuska wa hadha aidan min wahmi wannan ma yana daga cikin bankaurar shi Ibn Hazm din kokarin nuna cewa in ma har ya faru to bayan da manzon Allah yayi ifada yazo yayi sa'ayi a Safa da Marwa ya gama wanzan ya mai askin da ya mushi to sai zama wanzamin ya bar ragowar gashi to bayan da manzo Allah ya gama dawaful ifada ya gama sa'ayi ya tsaya a Marwa yana addu'a da sauran mutane sun suna mushi tambayoyi a inda yake cewa if'al wala haraj dinnan to a wannan lokaci ne Muawiya ga akwai ragowar gashi sai ya nemi izini sai ya aske mai sauran gashi to wannan taujihin Ibn Hazm ya kawo shi a cikin Hajjatul Wada kuma ya ambace shi a cikin ainihin muhalla shine mallan yace wannan mana daga cikin kurakuran da Ibn Hazm yayi fa innal halaka la yubqi galatan sha'ran yaqsuru minhu adabi ance wanzami baya rage wa mutum wani gashi in yazo yin aski da sunan kuskure adabi ance wannan baya faruwa sai dai in kai dan gawi ne ka ce maka ciku amma adabi ance wanzan bai barin wani gashi da sunan kuskure sai dai in kai dan gawi ne ko kai dan fulani ne za a maka toliya kuma duka ba kyau yana daga cikin taghyiru khalqillah babu kyau an hana ba daidai bane a yi aski a bawar wuri a rage wani kamar yadda ba daidai bane a aske gemu a rage shi a bar wani waje ya funo waje kamar a aske saje a bar na kasan haba duka gemu ne kuma gemu duka ake barin shi ba a askewa aske shi na daga cikin taghyiru khalqillah kuma babban zunubi ne fasikanci hatta Abdullahi dan Umar da aka ce yana kama gemun shi kamu guda Bukhari ya ruwaito sai ya aske abin da ke kasa yana yin haka ne su daya a shekara in yaje aikin haji shi a tunanin shi askin da ake na aikin haji ya hada da hadda rage tsawon gemu amma sai ya kama kamu daya to kaga shi nashi ya kai kamu daya mu yanzu mutum da yake da kamu daya ai sai an bincika anan da kasashen mu na bakaken fata tukari ko yawa da aka gemu barin shi ake jama'a ya sakata ya wala mu ji wannan fasikanci ne me ma'ana fasikanci sabo ne mummuna kuma me yin shi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه كما ne da mata kama ne da yahudawa sannan aikin shaitan ne da yace wala amurannahum falyughayyirunna khalqallahi sai na dinga sa su suna canza halitta Allah amma kaga mutane ba sa ganin shi ma matsayin laifi suna ganin ma malamai suna halasta musu da hanyar fatawoyi na ƙarya da son zuciya abun bakin ciki kuma adha wa amru min hadha hadda ahlus sunna hadda malaman da ake ganin malaman ahlus sunna ne kowa sai ya biye wa gemun shi wayo da dabara ya caccanza ya gaggyara wai dan kada ƴan duniya su ganshi wai da gemu haka daga zazawai su mai dariya wai dan kada in yaje neman wata sabuwar mata da zai aura ta ganshi da gemu ta ce ya tsufa to duk matar da ba ta son ka saboda kana da gemu ba matar da ya kamata ka aura bace tun wuri ka gudu ka bata waje wannan shaytani ya ci jama'a dole ta ce maka ni dai gaskiya gemun ka yayi yawa inde kana son mu shirya ka dan dinga gyarawa mana to wannan bata ciya ce da ka bata kai ka bata abadan ina fata mun gane wannan jama'a kowa ya bugge mun shi yadda Allah ya halice ka kowa inde kai musulmi ne wanda kuma kake takama ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duwa ga irony na ƴan dariƙa jama'a wato abun ban dariya da ban mamaki sun fi kowa tutiya da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
tutiya in court cika baki kawai da'awa fariga amma kuma ba sa barin gemu aske shi suke wani duk sati sai ya aske gemu abin mamaki kuma in yasi da suke yawo da hoton shi kuma yana da gemu wani riko Allah shi kuma da gemun shi mutawaffir okay sai an kai shekara 40 ake bari duk waɗannan da muke ganin su ba gemu yanzu under 40 ne dama iko Allah wai sai ka dinga ƙarya ko to duk wanda ka gani shi din nan bai ba ƙarya ba kenan kaga yau kanshi tambari akan ce shi cewa shi kazzabun ne ashir duk magana da ya faɗa ka a karba kenan ko ya ce yana ƙaunar manzon Allah ba za a karba ba dan me sai a ce saboda baka tsaya da gemu ba kuma kun ce wanda bai tsaya da gemu bai tsaya da gaskiya ba kenan alama akan ni ba na faɗin gaskiya shine ni ba na da gemu na aski in Allah ya kashe giri shikenan sai ka kura da Allah ya kashe giri haka mai kama da yan mata shikenan kai tayawo habakka kamar dutsen guga amma dai ka je kullun kana kwakula to wallahi jama'a wannan ba karamin laifi bane fa mutane suna istisgarin shi ne saboda ya zama gama gari hatta jami'an tsaro jama'a ya kamata a hukumanci a gyara wannan dan ko ina a duniya ana barin jami'an tsaro suna barin gemman su har America tushen iskanci da fasikanci kenan a bincike na zamani na ilimi an tabbatar da gemun yana da amfani aske shi na da matsaloli da haka suka ce su ba jami'an tsaron su cika barin gemu amma munan zaka ga da sojoji da ƴan agaji da ƴan banga da ƴan kowa wani ma jami'in tsaron ƙarya ne bai da wani training amma sai kawai shi ma ya dinga aske gemu wai shi ma jami'in tsaro ne kuma sai a bugga shi baki to kaga wannan fa badala zina zalamu qawran qawlan ghayra alladhi qila lahum kenan a takeice wanzan jama'a a al'adance ko in yi maka aski ba zai ba maka gashi ba sai in ka ce ban maka toliya ko kuma irin na yan gayu to don haka ya ce wannan wahami ne wa kad kasama sha'ara ra'asihi bainas sahaba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gashin kanshi ga sahabbai fa asaba abu talhata ahad ash-shaqqain abu talha ya samu rabin gashin gaba daya wa baqitu sahaba iktasamu shaqqal akhara su kuma sauran sahabbai suka raba dayan rabin kamar yadda zuwa cikin riwayar tabbatacciya cikin sahih muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira aka mishi aski da aka mai aski sai aka fara aske bangaren dama to da aka aske sai dinga rabawa wannan gashi kwaya biyu kwaya daya kwaya uku kowa abinda Allah ya huwace mishi abinda raban shi ya rantsi da aka yi sauran bangaren gaba daya sai manzo Allah ya ce aina abu talha ina abu talha ya rugo a guje gani ya manzo Allah sai ya danka mishi duka shine yake da ainihin wato abuna yake ce mallayin shi ya kenan ko nasibul asad ya samu raban zaki kenan in zai yi a fasara haka da Hausa fa sha'arata wa sha'arataini wa sha'arat wani a bashi daya wani a bashi biyu wani a bashi uku kowa dai haka wa aidan fa innahu lam yas'a baina safa wal marwa illa sa'in wahidan wa huwa sa'yul awwal sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa'ayi tsakan safa da marwa ba sai kwaya daya shine na farko lam yas'a aqiba tawaful ifaba bai sa'ayi bayan tawaful ifaba ba sa'ayin shi da ya na farko ne bai sa'ayi bayan tawaful ifaba ba duk wannan maganganun ibnu hazm ne muke karantawa wala atamara ba'dal hajj qat'a kuma bai yi umara bayan aikin haji ba gaba daya fa hadha wahamun mahdun yace wannan tsabaragen kuskure ne wakila yace kuma an ce hadhal isnadu ila muawiya wa qa'a fihi ghalatun wa khata'un wannan isnadi zuwa ga muawiya an samu kuskure da rafkanuwa a cikin shi akhta'a fihi al-hasan ibn aliyin hasan dan aliyu yayi kuskure faja'alahu an ma'mar an ibn tawus ya sanya shi daga ma'mar daga kuma ibn tawus wa inna ma huwa an hisham ibn jubair an tawusin nabin nan ba an ibn tawusin ba an tawus din tawus ibn abi kaisan zakwan wa hishamun yace kaga dai hishamu da'ifun yana da rauni wannan duka magana ibn hazmin ce da take da lakhbata a cikin ta wannan magana da ta karshe cewa hishamu da'ifi ne hisham ibn jubair al-makki gaskiya saboda Allah kuskure ce hisham ibn jubair al-makki sunansa kenan Bukhari ya fitar da hadisin sa da Muslim da al-Imam an-Nasa'i Ibn Hazm ya ce saduqun lahu awham haka ya fada cikin taqribut tahdhib al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi kwaya daya gel daga wannan malamin shine hadisi a cikin akhbarul anbiya kitabu ahadithil anbiya na kissar nan da aka ce annabin Allah Sulaiman dan Daud yayi alƙawarin zai sadu da mata daga cikin kuyanginsa guda 100 cikin dare guda su haifan mishi sojoji runduna guda sai ya manta bai ce insha Allah da yaje sai dukka wannan jima'i da ya gaba ɗaya sai a banza sai kwaya ɗaya ta dauki ciki ita ma sai ta yi bari ta haifa rabin mutum kamar yadda aka ce wato mutumin da bai halitta shi bata cika ba wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Hisham dan Jubair al-Makki to kamar yadda muka ambata a kwanakin baya cewa akwai wasu a take-take da musamman al-Imam al-Bukhari yayi a cikin isnadojinsa da riwayoyinsa waɗanda suke nuna ƙwarewar da Allah ya mishi ya daren masa'o'insa game da ilimin hadisi shine akwai mutanen da yake riwaya daga gare su zaka tara suna da matsaloli musamman matsalar ta shafi bid'a kamar shi'anci ko nasibanci ko abin da ke da alaka da irja'i ko kadariyanci akwai su waɗannan masu bid'o'i sannan wanda suke da matsalolin tadlisi ko suke da ainihin ikhtilati a ƙarshen rayuwarsu ko suke da auhamu ko suke da ainihin wato riwaya ta manakiru duk akwai irin waɗannan mutane amma Bukhari yana intiqa da gaske abinda suke kira suna intiqa shine yana tace hadisan ya ga wanne ne suka dace da fiqat sannan yana muqarana shine sai ya gwama su da wani ba zai kawo hadisansu su kadai ba sai ya gwama su da wasu sannan kuma yana tajannubin hadisansu da suke magana akan usul na addini tsarki sallah azumi zakka aikin haji tauhidi da ire-iren su sai ruwaito riwayoyin a cikin abin da ya shafi tarihi kamar irin nan abin da ya shafi wata falala can daban wanda ba asali ce a shari'a ba abin da ya shafi wata kissa ko kuma ya ki kawo hadisansu marfu'ai ma gaba daya zai kawo hadisan ne mauqufai ga wasu daga cikin sahabbai ko wasu maganganun tabi'ai ko fassara wata kalma a cikin wani hadisi ko fassara wata aya waɗanda koda daga baya ya bayyana kuskure ne ba zai shafi asalin addinin mutane da ya dauki alƙawarin cewa babu komai a je a bauta wa Allah da wannan karatun ba duk waɗannan ba ka gane su kuma sai ka mu'amalanci Bukhari da shuruh dinsa da rijal din shi mu'amala mai dadewa jama'a kamar yadda ka san bakanike da ya dade yana gyaran mota akwai gyaran da an zo ba sai an bude inji ba akwai abin da shawara kawai zai baka akwai abin da zai ce maka kawai a can zaman da ake juye ne akwai abin da cewa zai kawai wannan mota a daina barin ta tana kwana da kwanaki ba a wumin dinta yayin da idan dan jigari-jigari ne kuwa Allah Allah yake ka aje mota ka kawai bude ta hala ma ya bata maka wani abu dan so yake kawai ka ga cewa yayi aiki da yawa wanda zai samu kudi a hannunka ba haka bane duk in kana kai gyara gun ana ba apprenti suna maka gyara sai ka samu wannan matsala wata rana za su ce maka perform abin da bai kai haka ba wata rana su balla maka perform clothes haka dai za su ta maka barna suna trial and error to akwai mutane da dama yan cira ne akan hadisi da suke ba Bukhari irin wannan hawan kawar ina fata mun gane amma malamai muhaqqiqun in ko muka ce muhaqqiqun muna nufin muhaqqiqun baina qausai ka dauka irin su Muhammad Nasir al-Albani in ka karanta muktasar din da sai Bukhari anan ta bayyana cewa waye Albani wannan littafin kadai yana bayyana wa duniya ilimi waye Albani game da sanin rijal da sanin sirrorin sai Bukhari akwai wasu lafuzza da kawai Albani ya ciccire su waɗanda cire sun kuma bayan ya ce babu kalmar da ta faɗi cire sun yana nufin ba sa cikin usul na abin da Bukhari ya ruwaito kamar misali lafazin cewa koda da sayyidina Abubakar yake cewa law mana'uni ainaqan in suka hana ni wata yar batala kanu yu'adduna hali rasulillah Albani ya cire wannan saboda wannan da Bukhari ya kawo shi sai ya kawo kuma riwaya law mana'uni ila iraqan sorry iqalan inda za su hana ni randi igiyar dawar dabba sai ya ce wa hadha ashbah wannan yafi kama da daidai to kaga kai kana karanta ne kai ka wuce haka da yazo lafazin ainihin a cikin iktisarin sahih muslim da yayi lafazin hadisin waiha ammarin taqtuluhu alfi'atul baghiya kaje karanta gani ya cire qatiru ammarin wa salibuhu finnar saboda shi ma wannan wannan maganan finnar na akwai maganganu da yawa akai su irin waɗannan ayyukan da albani yayi suna tabbatar da wane ne shi a ilimi shi yasa mutane suke zagin albani nasiruddin kamar yadda abin nan wanda yake fada a shaibani a cikin tarihin da yana albani yace mutane sun rabu zuwa gida uku game da mallam albani muhammad nasiruddin akwai masu guluwi wajen kauna shi waɗanda akan jahilci suka kaunace shi kawai sun ji ana cewa albani malamin hadisi albani malamin hadisi kuma suna son hadisi ba su san waye shi ba ba su karanta tafan shi ba ta yi koda sun karanta bai wuce talkhisu futus sala bai wuce talkhisu kaza irin yan kananan nan da haka yan wuraiqat manzatu sunna fil islam sun dan saurari wani cassette ko wani dan makatsayi akan YouTube shikenan sai kawai su fara arangama da mutane akan albani sai suka ja mishi bakin jini sai a ce ai haka yake shi sai kuma masu jafa'i daga cikin yan bid'a da batattu da masoya zuciya da mahasara duk akwai su akwai zunzurutun yan bid'a irin su Kausari akwai batattu waɗanda suke da macan batattu ne ba akan tafarki na ƙware suke ba suna nan da yawa akwai mahasada malamai malamai ne amma suna mai hasada irin su Ismail al-Ansari Allah ya gafarta mishi irin su Malam Bakar Abu Dhar Allah ya gafarta mishi waɗannan malamai ne amma hasada ta bayyana a cikin ayyukan su da maganganun su game da albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malamai ne na sunna akwai kuma ƴan bana bakwai masu zangayi irin su Muhammad Hassan irin su ainihin wancan na Misra dan muka yi magana ran na akan shi Abu Suhaib ne sunan shi Amru Abdul Mu'in Salim irin wancan na kasar binna na kasar Iraqin can mai sunan shi na manta sunan shi mai littafin sirran nan Ghazali waɗannan duka su kuma ba su kai albani ba amma suna da zangayi akan shigar shi to ka hada da namu nan local malaman mu in sun tabbata malamai to su ma ka sasa a cikin wannan karafka din sun tabbata malamai dan wasu su ko litaji ma irin wannan marwasali da ƙarfi suke karanta shi to sai waɗannan suka zama su ne ala tarafai na kidin da masu tsabar kauna makauniya da masu tsabar kiyayya makauniya as'adun nas su ne na tsakiya wanda suka sha karatu a gaban mallam albani ko akan littafan shi ko suka nazarci abin da ya karantar suka iya zaka gansu kuma suna da insafi game da shi daga cikin ƴan uwan shi malamai irin su bin baz irin su Muhammad ibn Salihin al-Uthaymeen irin su Matar Zaharani irin su Malam ainihin Madkhali a yanzu da suke raye irin su Suhaimi in ka karanta wannan tafin za ka ga Shaibani duka ya hakai to maganganun su na yabawa albani kuma ba ka rasa su suna saba mushi ya saba musu wanda dabi'a ce wannan ta rayuwa sannan kuma sai sauran malaman duniya da sauran dalibai da sauran tawaga ta daliban ilimi waɗanda duka a yanzu babu wanda ya isa a yanzu a raye sawa'un ya yadda ko bai yadda ba ya ce wai shi ba ruwan shi da albani inda zai magana hadisi da akwai masu irin wannan tukiyar ha nan kasa akwai su ba sa son a ji sun ce akhrajahu al-albani ko sahahu al-albani saboda wani sun yaka suna ganin kamar ba sa dosanowa daga asali sun fi so su haɗe kawai da su ibn ba da su ibn hajirin da su zahabi da su al-imamu yahya saji da su wani da su wani da su wani to wannan wani nau'i ne shi ma na mukabara na girman kai shi ma nau'i ne na girman kai da mutum ya kasa gane matsayinsa to shine ire-iren waɗannan abubuwan jama'a suke bayyana muhakkikai kamar albani da muka fada muhakkiki ne akan wannan harka in ka daga kuma sai ka sake dago wani malami kamar Muhammad ibn Ali Shawkani zaka bashi wannan martaba sai kuma al-Imam al-Hafiz ibn Hajar sai irin su al-Imam az-Zahabi da ire-iren malamai da suka kai irin wannan karafka to su ne suke iya tunkarar duniya da maganganu akan waɗannan masailin ina fata mun gane jama'a game da yaya Bukhari yake mu'amalantar isnadoji tabaqatu na malaman Imam al-Bukhari suna raba su zuwa gida biyar sannan a ciki in an raba su akwai waɗanda suke shuyukhul ladina aktsara anhum waɗanda yawaita riwaya daga gare su irin su Abu Asim an-Nabil irin su ainihin wato Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki irin su Muhammad ibn Maslamah al-Qanabi Muhammad ibn Yusufa at-Tinisi ga sunan da yawa su irin su Musaddad, irin su al-Madini, Muhammad ibn Ali ibn al-Madini, ta makamantan suna nan da yawa, waɗanda saboda yadda yake kauna hadisansu yakan yi ma nuzuli ya ruwaito hadisansu bil wasita, akwai akalla mutum 33 zuwa da 5 da Bukhari ya musu haka, wanda ya ruwaito hadisansu kai tsaye malaman shi ne su Ahmad ibn Hanbal da makamantansu. Wata rana kuma sai ya ruwaito daga wasu ɗalibai sa'o'in shi zuwa ga waɗannan malaman, yayi nuzuli. Akwai kuma ɗabakar da ba wannan ba, akwai ɗabakar da ba wannan ba, haka har guda 5. Sannan a cikin tsakankanin isnadojin akwai duk waɗannan tarkatarka an shiga an fita, kanikanci ne ba kankani ba jama'a. Ina fata mun gane. To shi yasa kamar wannan mutumin yanzu kaga Bukhari ya fitar da hadisin shi kwaya ɗaya ne gyal, kwaya ɗaya gyal. Akwai waɗanda kuma zai fitar da ɗan dama amma zai yi intiƙa'i, shine kamar wancan da muka faɗa ranan Khalid ibn Makhlad. Bukhari ya fitar da su da ɗan dama amma yayi intiƙa'i, yayi intiƙa'i. Har akwai wani hadisi kwaya ɗaya da muka yi magana wanda Zahabi ya yi ishara a kan shi game da cewa wannan ba dan ya shigo cikin Bukhari ba, da Allah ya fashi daga cikin manakiru, dan malamai sun ce yana da manakir shi wannan malami Khalid ibn Makhlad. Haka akwai wanda zaka tarar dan bid'a ne, Khawariji ko Murji'i ko har Rafidi akwai, kaman Abbad ibn Yaqub ar-Rawajin ash-Shami, wannan Rafidi ne mai zagin salaf amma ya da hadisi kwaya ɗaya a cikin Bukhari. Bukhari ya kawo shi makarunan bigari. Har Zahabi yake cewa ban san me yasa Bukhari ya halasta wa kanshi riwaya a gun wannan dan bid'a ba, domin ya kasance har an kazo majalisin shi sai ya maka jarabawa, zai ce wake ruwa Allah algatu malamtu, me kake nufi? Ya ce ai akwai wanda Allah ya wakilta ya zubar da ruwa, kuma makaho ne. Ce to wane ne algatu malam? Ya ce Aliyu. Ce to algatu malam sai ai shiru. Sannan yana dauke da wata wuka algata malam, wannan wukan fa sai ce wannan na aje ta ne dan in Mahdi yazo in shiga cikin tawagar shi a yaki azzalimai da suka cuci jikokin manzo Allah. Irin wani magana yake faɗa kullun a cikin majalisin sa. Har wasu dalibai suka taba mishi wani tsageranci, sai da suka gama koyon karatu tsab za su tafi, sai ce wake zubar da ruwan sama, sai suka ce Muawiya da Amr dan As, sai suka ruga da gudu, sai ce fasikai a kama munus. To ka wannan yanzu kaga dan bid'a ne amma ya da hadisi a cikin Bukhari, Allah shi kyauta. Sai malam ya ci gaba da cewa qultu, bayan da muka ji wannan maganganu akan cewa gaskiya saboda Allah Ibn Hazmin wannan maganganun da ya akwai kurakurai a cikin su, duk da ya faɗe su ne a cikin littafin Shahajatul Wada, sai qultu Ibn al-Qayyim yake cewa wal hadithu alladhi fil Bukhari an Muawiya qassartu ar-ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimishqasin walam yadid ala hadha. Yadda yazo a cikin Bukhari asalin matnin mai kyau wanda babu nakara shine nayi wa manzon Allah aski da wata rais da wata ainihin aska, wallazi inda muslimin qassartu ar-ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bimishqasin alal marwati, nayi wa manzon Allah wato aski a Marwa da ainihin aska. Kaga ba a ce fil ushriba fi ahadi ayyamil ashriba, wannan shine munkarin ƙari din. Wa amma riwayatu marrawa fi ayyamil ashri, riwayan wanda suka ce fi ayyamil ashri falaysa fi sahihi, wannan baya cikin Bukhari. Wa hiya ma'lula, tana da illa aw wahamun min Muawiya, ko kuma a ce akwai kuskure daga Muawiya. Qala Qais ibn Sa'd rawiha an Ata ibn an Ata ibn Abbas anhu, Qais wanda yake wannan riwaya, Qais ibn Sa'd wanda ya rawaita daga Ata daga Ibn Abbas, yace wannan su yunkiruna ala hadha ala Muawiya, mutane suna ma Muawiya inkarin wannan, kamar yadda yazo a cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i da musnadul imami Ahmad ibn Hanbal. Yace wa sadaqa Qais, yace lalle Qais yayi gaskiya. Fa nahnu nahlifu billahi inna hadha ma kana fil ashri qat, yace wallahi mu su malam Ibn Qayyim kenan muna rantsewa da Allah cewa wannan mas'ala bata faru a cikin goman nan na farkon watan Zulhijja a yakin hajjin ban kwana ba. Za mu ji ƙarin bayani game da wannan riwaya insha Allah daga littafin Silsilat Da'ifa ta Malam Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi. Amma shi al-Imamu Ibn Hajar da yazo kan wannan riwaya sai yace babu shakka akan wannan riwaya ce shadza, tana da shizuzi ko da isnadin ta ya inganta. Sai ya ce wa yushbihu hadha wahmu Muawiya fil hadith alladhi awradahu rawahu Abu Dawuda an Qatada عن أبي الشيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي كمر إرن ونن شيني رواية أبو داود دقى قتادة دقى أبي الشيخ دقى أبي الشيخ النهائي توا معاوية تنبيه الصحابة يتي هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا كن سنتوا من زن الله ياهن كذا وأرقوب جلود النموري kun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya tufafi wanda aka kera shi daga fatar annamir shine damusa kenan ko kun san cewa annabi ya hana haka qalu la'am suka ce eh qala yace ata'alamu fata'alamuna annahu naha an yuqrana bainal hajj wal umra kun san cewa manzo Allah ya hana yin kirani qalu amma hadhihi fala suka ce wannan kan ba mu sani ba fa qala sai yace amma innaha ma'aha to wallahi hani game da kirani din nan tare ba da wadancan hanin walakin nakum nasitum sai dai ku kun manta sai ibnu hazm ya ga ibnu qayyim ya kada cewa wa nahnu nashhadu billahi muna ƙara kafa shi Allah shaida inna hadha wahmu min muawiya cewa wannan ma kuskure ne aw kadhibun alaihi ko kuma isnadin akwai wanda ya ƙarya falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika qatu wallahi manzo Allah bai taba hana hada kirani ba wa abu shaykhin wannan abu shaykhin da aka ce yace shaykhul la yuhtajibi wani malami ne da ba hujja da shi fallan an yuqaddama ala thiqati al huffaz al a'lami ballantana a gabatar da maganar shi akan tabbatattun malamai mahaddata sanannu wa irwa anhu qatada wa yahya ibn abi kathir ko da yake qatada da yahya dan abu kathirin surwayto wannan wasmuhu khaywan ibn Khalda shi shaykhun din can sunan shi Khaywan ibn Khalda bil kha'il mu'jama wa huwa majhulun yace kuma abin ba a san shi ba to wannan magana ita ce zamu ji karin bayani akan ta yanzu insha Allah daga littafin silsilar da'ifa a takeice cewa dai majhulun wannan kuskure ne kai tsaye ba majhuli bane an samu malaman da suka wasaka shi kamar ibn Sa'd a cikin tabaqat ibnu Shibbana a cikin fiqat din shi al-ijli haka a cikin al-fiqat din shi sannan an samu jam'un min al-fiqat sun yi riwaya daga gare shi dan haka ibnu Hajrin da yazo yace fiqatu amma dai hadisin da'ifi ne bari mu ji karin bayani daga malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsilar da'ifa a cikin mujalladi na nawa ne wannan na 10 kashi na 1 gashi a lamba hadisi na 4722 مال الألباني يتي نهى اللبس الحريري واللبس الذهبي إلا مقطعا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا سن يتفانا الحريني يا هنا سن يزوبي كو أزرفا أمن زوبي كو أبوية كو أبون كني نزيناريا سيئن أنس آغاش وأرقوب جلود النموري من ذن الله يا هنا سن يتفا ودى أكك إيرا دقا أينهم واتو باتر داموسا سواء الرغازة أيرشي ko siddi ko riga kujera ko makamancin haka wa an shurbi fi alati adh-dhahabi wal fidda wa za Allah ya hana sharruwa a cikin kofin zinariya da azurfa wa an jam'in bainal hajj wa umrati da kuma hada aikin haji da umara mal albani yace da'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu abu dauda wan nasa'i al imam abu dauda da nasa'i suka fitar da shi shi nasa'i ya fitar da al faqratu thaniya minhu faqara ta biyu ne kawai والطحاوي في المشكل الآثار هكا أبو جعفر الطحاوي أتكي مشكل الآثار يفتد الفقرة الثالثة قبع تأكو وأحمد والسياق له دا إمام أحمد كما ونن جيرنجية تا أحمد شي والطبراني في المؤجم الكبير هكا الإمام أبو الكاسم الطبراني أتكي المؤجم الكبير أن قتادة أن شيخ النهائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى اللبس الحريري نهى أكود الله شون كنسني شوى من ذن الله يا هنا سن يتفق على حريني قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد فذكر الحديث على هذه الوتيرة من المناشدة في كل فقرة يا أنبشاء ريس بساونا سلام na gama su da Allah kun sani don Allah ko ya ce kaza wa jawabuhum bi allahumma na'am kuma da amsa cewa wallahi mun sani illa alfaqrata alakhirata sai gaba ta karshe fa fihi anan suka ce qalu amma hadha fala, cewa ya hana a hada aikin haji da umara ayi kirani, suka ce wannan kam bamu san annabi ya hana ba. Qala amma innaha minhunna walakinnakum nasitun, sai albani ya ce wa rijaluhu thiqatun rijalu shaykhaini, dukkan mazajen amintattu ne, mazajen Bukhari da Muslim, ghaira abi shaykhin al-Bahani al-Hanna'i, wasmuhu Khaywan bil mu'jama wa qila bil muhmala ibn Khalid, ana cewa Khaywan ana cewa kuma Haywan, wasaqahu ibn Sa'd wa ibn Hibban wal Ijli, kamar da muka ambata, warawa anhu jam'un min as-sikati wa lidhalika qala al-Hafiz wa huwa thiqatu. Wa amma qaul ibn Qayyim al-Jawziyya, yace ibn Qayyim ko da yace innahu majhulun, kamar da muka jiko yace fa mardudun alayhi, za a wurga mishi da wannan magana, li mukhalafatihi liman dhakarna min al-a'imma, saboda ibnu qayyim ya saba waɗannan maganganun waɗannan malaman, ka annahu zahaba ila zalika, kamar kace ibnu qayyim ya tafi zuwa ga wannan fasaran ne, li mukhalafatihi al-faqrata al-akhirata lil ahadith al-mutawatira fi iqrarihi sallallahu alaihi wasallam al-jam'a bayna al-hajj wal-umrati min al-qarinina alladhina saqu al-hadiya, saboda wannan gaba ta karshe ta saba wa abin da yake mutawatiri, cewa manzon Allah ya kyala mutanen da suka zo da hadaya su yi aikin hajjin su kirani, mun ji wannan cewa tabbatacce ne. To aka samu wani hadisi ya zo garibi ya saba wannan abin da yake mutawatiri, to zai hayyara malamin hadisi, zai tashi cikin rudanin ya za a yi da shi. To da ya ga wannan sai ya laluba ya ga wane ne yake da wata ƴan matsala, kawai sai ya yaba ya ce wannan shine matsalar. Wal mutamatti'ina bil umra, manzon Allah kuma ya kyara masu tamattu'i akan umra su yi ainihin wato tamattu'i ila alhajji, walizalika qala ibn al-qayyim rahimahullahu fi zadil ma'ad, da haka ibn al-qayyim ya bayyana fara cikin zadil ma'ad yake cewa wa nahnu nashhadullaha anna hadha wahmun min mu'awiya, kamar da muka karanta ko aw kadhibun alayhi, falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika qattu wa abu shaykhin la yuhtaj bihi fadlan an yuqaddama ala thiqatil huffaz al-a'lami wa in rawa anhu qatada wa yahya ibn abi kathirin wa ismuhu khaywan ibn khalid bil kha'il mu'jama wa huwa majhulun, duk mun karanta wannan cikin zadul ma'ad. Aqulu ni ku albani sai in ce walau annahu iqtasara ala tawhimi, ina ma da ibnu qayyim ya hada ya tsaya akan cewa wahami ne au takdhibi ko yace ƙarya akai muawiya almazkurini lakana aqraba ila sawabi, wallahi da wannan yafi mushi kusa da gaskiya, min at-tajhil lil thiqa, fiye da yace ga wani mutum amintacce yace majhuli ne, almustalzim wanda hakan yana lazimta liraddi aqwalil a'immati biduni hujja, tun kude maganganun malami babu hujja, wa kana yumkinuhu al-khalas min dhalika law annahu am'ana an-nazara fi hadha al-isnad wa fi ghayri, zai iya fita daga wannan kuncin da ya samu kanshi da ya tsaya ya natsu ya dan yi gaggawa ne da ya natsu da ya ga wata illa daban wadda wadda ya ishara wadda ba illa bace, da ta sa ya gane matsalar hadisi, an abi shaykhin idan la wajada fihi illatayn, da ya samu illa ha guda biyu, tughnina tughniyahu min kulli ma dhukira o min kulli ma dhakara min at-tawhim wa at-tajhil, wadannan illoli guda biyu za su wadatar mushi akan duk abin da ya ambata, illa ta farko al-ula an anatu qatada, da ya kalli isnadin da kyau zai ga an anan mudallisi qatada ibn di'amata ibn qatada as-suddusi, ɗaya daga cikin rijalul kutubus sitta ne, ya rasu hijiran shekara 100 daidai, tabi'i ne babban dalibi a makarantar ibn abin nan Anas dan Malik ko amma mudallisi ne, malam Sibt ibn al-Ajami da al-Imam ainihin wato Ibn Hajar al-Asqalani da al-Imam ainihin As-Suyuti dukkaninsu sun hakaito maganganu daga al-Imam an-Nasa'i cewa ya siffanta shi da tadlisi, ka karanta littafin Tabaqatul Mudallisin na al-Imam ainihin wato Ibn Hajar da littafin At-Tabyin li Asma'il Mudallisina na Sibt ibn al-Ajami da littafin ainihin Asma'ul Mudallisina na As-Suyuti, to kaga tadlisanci illa ce wanda za ta sa a raunata isnadin, to tunda ba a samu wani abu ba sai a celebrating din ta ace to lalle tsiyar ta faru anan, ina fata mun gane wannan. Fala yajidu yace wa ma'lumun anna al-mudallis la yuhtaj bihi bi hadithihi idha an'ana, sanannan abu ne cewa idan mutun ya tallisanci kuma da man mudallisi ne ba a karba idan yayi an'ana, la siyama inda ma yadiqu darbu ala al-bahi, musamman idan hanya ta maka kunci kai mai bincike ka rasa wata illa ta azo a gani, fala yajidu fil hadithil munkar illatan zahiratan ghayra al-an'ana, ya duba bai ga wata illa tabbatacciya ba in banda anana sai ya ce ita ce matsala wal ukhra daya illa kuma mukhalafatu yahya ibn abi kathir li qatada fi isnadi yahya dan abu kathirin ya saba wa qatada a cikin isnadin fa qala yahya yace haddathani abu shaykhin al-hunai an akhihi himman kaga shi nashi isnadin akwai wannan ziyada wadda sabawa ce anna muawiya ta ahama hajja jama'an nafaran min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati fa zakarahu bi ikhtisari ba'di faqarati wannan riwaya akhrajahu an-nasai wa tahawi wa ahmad wa tabarani wa hamman wa himmanu hadha wannan himmanu din la yudra man huwa ba a san waye shi ba kama qala az-zahabi kama yadda az-zahabi ya fada fa huwa illatul hadisi wa laysa jahalatu abi shaykh shine illa hadisin ba jahala abu shaykh ba wallahu a'lam Allah ya fi sanin dai wa inna ma yustankaru min hadha al-hadisi abinda za a kiyamata a wannan hadisin shine an-nahyu al-akhir minhu wannan nahayin na karke cewa an hana hada kirani an hana hada umara da ainihin aikin haji lima zakarna min mukhalafati lil ahadith al mutawatira saboda an samu hadisi mutawatire da suka dora tabbatar da haka amma sa'irul hadisi fa sabitun min turqin wa ahadith ukhra sauran abubuwa hani game da ainihin sanya alharini hani game da sanya zinare muhlaq hani game da sanya tufa wadda aka yi da fatar damusa hani game da cin abinci ko shan ruwa a kwano ko kofin zinariya da azurfa duka waɗannan abubuwa ne tabbatattu gashi nan dai ya kawo maganganu game da su za mu tsallake su dan ba su ne ainihin mahallinmu ba sai wani tambihi da yace tambihun ga wata fadakarwa wa awrada Suyuti al-hadith bi tamami fi jami'is saghir Suyuti ya kawo wannan hadisin cikakke a cikin jami'us saghir wa zada fi akhirihi ya ƙara a ƙarshen shi wanaha an tashyidil bina manzon Allah ya hana a yi ma gida plasta wa qala yace rahu tabari fil kabir an muawiya wannan riwaya ce daga tabarani daga muawiya a cikin mujamul kabir na al-imamu abul qasim at-tabarani wa awradaha al-haythami fi majma' az-zawaid bi lafzi am muawiya ibn abi sufyan qala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yanha anir rukubi ala jurudis sibai manzon Allah ya hana yin sutura ko tufa daga fatar ainihin kerkeci wa an tashyidil bina'i ya hana yi wa gida plaster da screen da penti kenan ko qultu sai nace rawan nasa'i minhu annahaya anjuludis siba nasa'i ya ruwaito gaba ta farko ne rawahu at-tabarani fil kabir wa fihi yazid ibn sufyana abul muhazzim qala ahmad ma aqrab hadithuhu ahmad yace hadisin shi yana kusa da rauni shine ma'anan ma aqrab hadithuhu wa qala nasa'i matrukun wa da'afahu an-nas malamai gaba daya sun ainihin raunata shi da kaga riwaya ce kenan munkara da kaga ci gaba da plaster gidanka kaga je kace zaka bambare ta ko qultu qala al-hafiz matrukun ibn hajar yace wannan malami matruki ne abun watsi da kaga dai jama'a mun ji waɗannan maganganu daga littafin silsilar da'ifa ta malal albani cewa abinda bai tabbata ba shine hani game da hada aikin haji da umara amma sauran duka sun tabbata kenan wannan yana bayuwa zuwa ga cewa maganganun da Ibnu Hazmin Ibnu al-Qayyim yayi anan to babu bukatar sai yayi su shine hadisan da suka zo akan magana akan cewa Sayyidina Muawiya yayin manzon Allah aski a cikin goman farkon wata to wannan ƙarin goman farkon watan bai tabbata ba ƙari ne shazi kamar yanda Ibnu Hazrin ya faɗa ko mu kuma ka ce munkari kamar da shi Albani ka kata zuwa ga hakan duk da bai faɗa ƙarara ba daka duk da shi Ibnu al-Qayyim ya rawaita hadisin amma yayi kuskure wajen illar da ya fuskanta wajen rawaita hadisin ba ita ce illar ba dan ya jahalantar da mai riwayan da yake amintacce ne ina fata mun gane wannan hadisin bai tabbata ba abin da ya kawo bai tabbata ba amma abin da Ibnu al-Qayyim ya kokarin yayi amfani da shi wajen tabbatar da haka shine abin da yake ba daidai ba ina ganin za mu saurara anan saboda kan gaba ne insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh